sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Zahara Aminu Fagi da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a shirinmu na daren ranar wato na daren yau 15 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa sashen Hausa na Murya Amurka ya gudanar da muhawara tsakanin ƴan takarar gwamna karo na biyu wannan karan a jihar Sokoto. Za ku je da takaya. Daga nan a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabarsa da zaben 2023 mai zuwa. Yau muna jihar Lagos. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka waɗannan sai Zahara ta fara da kawo mana labarin duniya tukunna.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi kyakkyawan hasashe kan yiwuwar gwamnatin Ukraine mai fada a Kyiv ta dauki mataki a fagen daga a kan sojojin Rasha bayan kusan shekara guda da mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Austin ya shaida manema labarai bayan ganawarsa da ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa ina ganin za su sami kyakkyawar dama ta yin gagarumin sauyi a fagen daga da kuma jaddada wannan hobbasar. Ya ce yayin da kasashen NATO ke jigilar makamai zuwa Ukraine, kawancan soja na da Amurka ke jagoranta na da niyyar horar da sojojin Ukraine akan amfani da su. A yau Laraba ne aka yankewa wani ba Amurka mai tsananin kin jinin bakar fata hukuncin daurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin kashe wasu bakaken fata 10 a wani babban shago a Buffalo, yayin da ƴan uwan waɗanda abin ya shafa suka nuna fushinsu a kansa sakamakon harin na nuna wariyar launin fata. Wani mutum a cikin masu sauraron karar ya nuna fushinsa inda ya kaiwa wanda ake tuhuma Peyton Jendron hari, amma jami'ai sun yi wuf sun rike shi. An ci gaba da sauraron karar bayan kusan minti 10 tare da karin haske daga mutanen da suka rasa ƴan uwansu da kuma waɗanda suka samu raunuka a harin. Jendron, wanda ra'ayoyinsa na wariyar launin fata ya dada ta'azzara saboda jita-jitar da ƴar wariyar launin fata ke yadawa ta yanar sadarwa, ya yi kuka a lokacin da ake ba da shaidu kuma ya nemi afuwar waɗanda abin ya shafa da iyalansu a cikin wani takaitaccen bayani. To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a makon jiya ya haura 40,000. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa mutane 35,418 ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni, wadda ta afku a kusa da birnin kahraman Maras da ke kudu maso gabashin ƙasar a ranar 6 ga watan Fabrairu, wadda ta zama girgizar ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar ta Turkiyya. Kwanaki 8 bayan girgizar ƙasar, masu ayyukan ceto sun ci gaba da zakulo ƙarin waɗanda ke da sauran numfashi daga baraguzan gine-gine a jiya Talata, ciki har da Muhammad Safar Chatin mai shekaru 18 tare da kuma ɗan uwansa mai shekaru 21 waɗanda aka ciro su daga baraguzan wani gini a kahraman Maras kusan sa'o'i 200 bayan girgizar ƙasar. Wani abin al'ajabi da ya sake faruwa shine ceto wani malami daga baraguzan ginin wani gida a birnin Antakya. Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka FBI sun kama wasu mutane 4 a jihar Florida a jiya Talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise a watan Yulin shekarar 2021, wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma a Amurka mutane 11 da ke fuskantar tuhuma akan haɗa makirci kashe shugaban. Bayan an kama su da sanyin safiyar jiya Talata, wani babban alkali na tarayya a jihar Florida ya shigar da wata ƙara inda ake tuhumar dukkanin mutanen 11 din da laifuka daban-daban da suka shafi kisan gillan da aka yi wa Moise a gidansa da ke babban birnin ƙasar Haiti a ranar 7 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kisan shugaban ya jefa Haiti cikin rudanin siyasa yayin da ake zargin wasu gungun 'yan Haiti da kuma wasu 'yan kasar Haiti mazauna Amurka ne suka yi amfani da sojojin haya na Colombia da nufin kawar da Moise. Shugabannin Caribbean sun haɗu a Bahamas domin wani taro na kwanaki uku wanda zai hada da tattaunawa kan halin da ake ciki a kasar Haiti. Tattaunawar ta tattaro shugabannin gwamnatocin kungiyar ta CARICOM, kungiya mai membobi 15 mai dauke da mutane miliyan 16 kamar yadda shafinta na yanar sadarwa ya bayyana. Membobin kungiyar sun hada da Antigua da Barbuda da Bahamas da Barbados da Belize da kuma Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica tare da Montserrat da St. Lucia da kuma St. Kitts da Nevis, tare da St. Vincent da Grenadines da Suriname da Trinidad da Tobago. Prime Minister Philip Davis ya bayyana abin da ya kira kalubalen da muke ciki da shi a Haiti yayin da yake magana da manema labarai a taron.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, muhawara tsakanin masu neman takarar zaɓe na taimaka masu kada ƙuri'a fahimtar manufofin 'yan takarar da za su zaɓa su zama shugabanninsu. Hakan ya sa karo na biyu sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da muhawara tsakanin 'yan takarar gwamnan jihar Sokoto. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Yakuwar neman zaɓe a Najeriya takan bayar da dama ne kawai ga masu neman a zaɓe su a wasu mukamai, shidawa jama'a abin da suka tsara yi musu ba tare da jin buƙatun jama'ar ba. Sai dai yanzu lamarin ya fara sauyawa domin wasu hukumomi da ƙungiyoyi kan haɗa 'yan takara wuri ɗaya da jama'a su tattauna da juna. Sashen Hausa na muryar Amurka ya samu nasarar yin ƙawance da wasu jami'o'in Najeriya domin shirya irin wannan haɗuwa a wasu jihohi, inda jihar Sokoto na daga cikinsu. 'Yan takarar gwamna 6 ne aka haɗa wuri ɗaya, suka shaida wa jama'a abin da suka shirya idan aka zaɓe su a zaɓen watan Maris, inda suka maganta akan fannoni daban-daban. Ibrahim Muhammad Liman shi ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ADP.
Ana jayayya a kan bashi da waɗanda suka gabata. Yau shekara 23 da ADC da PDP ta jagoranci wannan ƙasa, wallahi duk guda ta. Wasu guda, wasu guda. Wallahi ADP a jam'iyyar ita ta kalakawa. To insha Allah duk sana'ar da an kai su ana yi za mu yi kokari mu karfafa ta da ƙara wasu hanyoyi na samar da sana'a.
Yayin da Ahmad Aliyu Sokoto shi ke wa jam'iyyar APC takara.
Kafin mu magana akan ilimi, sai mun dauko wasu abubuwa guda hudu waɗanda su ne component na ilimi. Me nake so in faɗa? Ɗalibi, malami, gwamnati, iyali. Ɗalibi shi ne wanda za a samu tarbiyya ta ƙwarai daga gida a guraren da ya yi ilimi. Iyaye abin da hakkinsu. Saka suka fitar da cewa an tatta ɗalibi ya yi shiri na zuwa makaranta. Abu na biyu shi ne gwamnati, kamar yadda faɗa, sai wajen tsoron Allah mun cire siyasa, mun cire son rai, mun cire cikin arziki a kan shi.
Ita kuwa jam'iyyar LP Aminu Umar Ahmad ne ta tsayar da takarar gwamna.
Na biyu cire ishu na agirgarta, ana maganar cewa idan aka kawo taki, taki ba waye ake ba shi. Kayan fati yake ba, ba a ba wanda ba don wannan fatin ba. Sosai mun jure wannan al'amarin, mun tabbatar da cewa dukkan ɗan jihar Sokoto ko ya bi mu kamar duru ba, za mu yi mishi adalci, mun tabbatar da cewa duk abin da ya kamata ya samu da samu.
Umar Dahiru Tambuwal shi ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP.
Wanda ya ce bai kula da matasa ba ga wannan zamani, to ya yi aikin banza. ina tabbatar muku ba je namu ne NNPP wallahi ban taba ganin area boy ba ba mu bari saboda war ba mu san namu shilalace haka mu ma ba mu san dan kuwa shilalace amma ina tabbatar muku wallahi sai mun bashi ilimi sai mun kuwa mai sana'a in ya samu sai mun taimaka mu sharai
Sa'iru Umar shine ke yi wa jam'iyyar PDP takara
abin da ake karbowa so na jawoyi baya isa jasa da yawa jawoyi ba su buɗe biyan albashi ba da tana su wani abu amma saboda bunƙasa kuɗin shiga gwamnati za ta kafa masana'antu da harkoki na kasuwanci wanda zai kawo mata kuɗin shiga kuma ya ba da dama a ɗauki matasa da kowa aiki da kwararru da kwararru ya ba da dama a samu abin da ake ce masa suppliers waɗanda za su kawo kayan aiki ga kafunan nan kuma ya ba da dama a samu dealers waɗanda za su ɗauki kaya su je su sayar.
Ita kuwa jam'iyyar SDP Abubakar Umar Gada ne ke yi mata takarar gwamna.
Ba yadda za a yi wa al'umma su zuwa cikin lafiya kwakwar ana samun wannan bala'i a cikin al'umma a cikin shugabancin saboda ne in kuna da shagomin ƙananan hukumar da ke abokanin ku da yan uwan ku kusan kuɗi kuɗin da ke zuwa gare su wanda shi da ake samu a daidai tare da ɗaukocin talauci kuma a taimaka ma jama'a kuma a yi maganin wannan a yi maganin kusan kuɗi suna ganin kuɗin nan to idan haka in akwai rashin tausayi da rashin imanin kwashi ɗan abin da zai kawo maslaha da zama lafiya ka gaya mu kai har abada wanda turanci zai sa a san karo saboda haka insha Allah mun ka samu dama wannan abu shine zamu wargaza shine zamu yi ba
bayar da dama ga jama'a su yi tambayoyi ga yan takarar ya tayar da jijiyar waya inda magoya bayan wata jam'iyya ke zargin NPP ta magoya bayan wata jam'iyya sai dai bayan da kura talafa dan takarar gwamnati na jam'iyyar APC ya karba tambayar da aka yi masa wadda ta tayar da husuma
na san akwai dimbin matasa waɗanda unemployed youth waɗanda ba su da ayyukan yi kuma tun lokacin da ina commissioning jin dadin matasa kamar inda fada a fili da zu na koya matasa 25,000 aiki a kowace karamar hukuma in su ake tambaya to da yadda ubangiji inda na tsaya wajen koya musu sana'an nan to in Allah ba ni gwamnati jihar Sokoto za ni ci gaba in ko ba su yake tambaya ba kamar yadda ya magana area boys to ga jami'an wata APC ban san su ba ko ban tare da su ba sai bi da sauran yan takara in su adda su so ba shi ansar da ya kamata
wasu daga cikin jama'a da ke wurin sun yi maraba da irin wannan tsarin da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya
sunana Murtala Adamu Barayo wannan abin da aka fitar yanzu shine mai kyau kuma yana da sha'awa saboda nan in aka kira mutane za a zauna gaba da gaba su mutanen jihar Sokoto za su saurara su ji su yi alƙalanci to anan in Allah ya yarda talaka za su zauna su dauki layi su yi abin da ya dace
kana tare da comrade Abubakar Melato Idiyo dan gwagwarmaya kamar yadda kake gani mutane na da bukata su ga ana irin wannan muhawara domin su zakulo ko su tantance kila wane ne suke ganin suna muradi ko kuma irin kallar shugaban da suke da bukata kuma shine za su iya gani a wannan wuri
kafin wannan muhawara ta jihar Sokoto sai da aka gudanar da irin ta a jihar Plateau Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
To a gaida Muhammad Nasir kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
don a rayuwa shi ne gaba.
Ilimi akwai daɗi wuya,
don hakan na ce ‘ya’yan uwa.
Al’umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara ƙaratowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo ganganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Wannan haka yake sai a kasance da muryar Amurka domin jin labaran zabiyar dumadumin su. To, kamar da aka sani, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 3:47. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohi da kuma nasabarsu da zaben 2023 mai zuwa. Yau muna jihar Lagos, Babangida Jibrin gare ka.
Kalaka kamar kuka ƙuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Lagos da ake kirari da cunkos dakin tsumma an kabata ne tun a karni na 15, kuma masunta da mafarauta ne suka fara kafa garin da ke bakin teku a shekara ta 1472 ne. Turawan Portugal su ne suka fara isa yankin daga cikin turawan mulkin mallaka, kuma suka saka mata suna Lagos a yaren Portugal, wanda kuma yake nufin garin da ke bakin teku. Kuma sunan jihar na asali shine Eko, wanda kuma ta taba zama karkashin masarautar Oyo kafin ta koma karkashin masarautar Benin da ta yi kaurin suna wajen cinikin bayi. Lagos ta kasance birnin Najeriya daga shekarar 1914 zuwa shekarar 1991, lokacin da shugaban mulkin soja na wancan lokaci Janar Ibrahim Barmasi Babangida ya tada birnin Najeriya daga Lagos zuwa Abuja. Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya da ma Afirka ta yi suna wajen siyasa irin na adawa tun lokacin samun 'yancin kai, in banda a wannan lokaci da ta kafa gwamnati a tsakiya na jam'iyyar APC tare da jagoran siyasar yankin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban Bargu. Bayan suna da jihar Lagos ta yi a kasuwanci har ila yau, ita ce jihar da ta fi kowace jiha yawan jama'a a Najeriya da mutane kusan miliyan 20, haka kuma tana da masu zaɓe kusan miliyan 8, abinda ya sa 'yan siyasa ke kwaɗayin neman nasara a jihar a lokacin zaɓe kenan. To, kowane irin matsaloli ne al'ummar jihar ke fama da shi da kuma suke son a magance masu, ga dai abinda wasu mazauna jihar ke cewa.
Sunana Alhaji Garba Abdullahi wanda ya hausa wajen jihar Lagos Sabo Yamma. Farko dai abinda muke so su zama lafiya, sannan a bar yaran mu su dawo su ci gaba da harkokinsu. Idan wata doka ce ya kamata ita gwamnati ta sa doka bisa ga masu hawan babura, idan akwai abin da ake so ta hanyar za a samu ribinu a kansu to sai a yi, domin mun gaskiya kashe aikin okadan nan a Lagos ga matasan mu ta gurganta mu arewa ko wata jiha ta arewa a matsayin mu na shugabanni na al'umma gaskiya ba mu ji daɗi ba.
Kawai yanzu dai jihar Lagos ta yi gwamnoni da dama na farar hula da suka hada da Latif Jakande, wani tsohon ɗan jarida daga shekarar 1979 zuwa 1983 na jam'iyyar UPN, wato dai na marigayi Chief Obafemi Awolo. Daga baya an yi Michael Otedola na jam'iyyar NRC, sai kuma Bola Ahmed Tinubu da daga shekara 1999 zuwa 2007 sai Babatun da ya fashi wala daga 2007 zuwa 2015 sai kuma Akume Mai Ambode daga shekara ta 2015 zuwa 2019 sai kuma Babatun da ya Sanwo Olu na jam'iyyar APC shi ma daga shekara ta 2019 zuwa 2023 kuma yake neman tazarce a wannan zabe a karo na biyu a inda Abdulaziz Adenira ke takara a babbar jam'iyyar Adawa ta PDP a jihar Lagos dama dai jam'iyyar PDP da APC su ne manyan jam'iyyu a jihar to kuma ne fatan al'ummar jihar ta Lagos daga wayannan yan siyasa idan suka kafa gwamnati
yau ba sunana Muhammad Nasir daga birnin Lagos Nigeria ra'ayina akan siyasa shine inda mutum yana da voters card mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata wani hali yake ciki mutanen nan da suke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne sannan idan mutum ya amfani da wannan damar ya taimaki kansa to ya sani amma idan kawai kira na ga yan uwa na Hausawa mazauna Lagos shine kawai ayi kokari inda zakai zabe to kai zabe wanda kace ganin cewa baka cuci kanka ba jiki magai kowa ya ji abin da ya
kawo yanzu dai jihar Lagos ita ce kan gaba da masu zabe kusan miliyan 8 wato miliyan 7 da rabi sai gidaddaga da hukumar zabe ta fitar to menene fatan al'umman ko kuma jama'a game da wannan zabe
sunana Aminu Tahiru Mani a unguwar Sabo Yaba dake Mainland Local Government muna kira ga gwamnatin Lagos da ta diba ta san duk lokacin zabe yazo muna fadi tashi tare bayan an kafa gwamnati mu muna zama kaman saniyar wari ba a neman mu ga komai kuma ko kuka muka kai akan wani tallafi ko kuma wani kokari da za a yi mun ba a diba mu
yan magana dai yana cewa ba san maceto ba sai miyar kakare a inda hankula yanzu ya karkata zuwa karshen watan Fabrairu mai zuwa domin kudanar da zaben kasa baban ya tsirin murai Amurka daga Lagos a Nigeria
Latino da Sardauna premium arewa na ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana wai wayo da yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya
to wannan haka yake a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Wasan tsakiyar Ghana Laye Kingston ya gargadi sabon coachin Black Stars in Ghana Chris Clifton ya tabbatar da akalla kashi 70 na ƴan wasan Black Stars na yanzu cikin kungiyar Laye ya hakikance cewa rage ƴan wasan da yawa zai cutar da cigaban kungiyar tsohon dan wasan na Great Olympics ya yi imani akwai kwararrun ƴan wasa da yawa cikin kungiyar na yanzu yana mai fadan cewa kawo sabbin kafafuwa zai birkitar da yadda za a soma layin farko na ƴan wasan Kingston ya ce nayi imani zai tabbatar da akalla kashi 70 na ƴan wasan da sun ka tafi gasar cin kofin duniya in ka duba ƴan wasan namu suna da kyau inji Kingston tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Fred Papo ya ce da sauran rena a kaban in ana zancin alƙalanci a Premier League din Ghana Mr Papo ya ce shi fa bai ga wani ci gaba da aka samu ba cikin karo kuma yayi imani ana buƙatar a ƙara aiki a wannan fiska na wasan yadda ligin din kasar zai ƙara yin armashi a cikin wata hira Mr Papo ya ce akai akai ne kan tambayi kaina ko alƙalan da muke da su da gabanin bullan Anas sun fi na yanzu ko sun fi su lalaci a maganar gaskiya a zancin alƙalanci har yanzu akwai matsala kungiyar Accra Great Olympics ta sallame babban mai koyar da club din wasa ya preko bayan shan kashi 2-1 a hannun Sontraman a ranar wasa na 17 na gasan ligin din Ghana na shekara ta 2023 ya preko dai yayi nasara 6 ya sha kashi 6 a zagayen farko na ligin Finnegan din bana tsohon dan wasan na Ghana ya karbi aikin ne daga coach Arnold Walker sassomin kakan bana wata majiya ta nuna cewa tsohon mai tsaron gidan Black Stars Richard Kingston zai yi managing club a halin yanzu a zagayen farko na gasar ligin Ghana Great Olympics ce ta yi ta goma tsohon dan wasan tsakiya na Black Stars in Ghana Michael Essien ya yi nasara kammala kansin dinsa na koyar da wasa na UEFA A license tsohon dan wasan na Chelsea da Real Madrid ta dandalin sada zumunci ya bayyana da bajintarsa da farin cikinsa akan abin da ya samu a cikin wani sakon Twitter Essien ya bayyana da godiyarsa ga FC Nederland da Right to Dream Academy dangane da taimakon su cikin shekarun nan taki daya bayan daya ina girma a matsayin coach na yi farin cikin kammala UEFA A da UEFA Elite Youth A license godiya ga dangi na da malamai na da abun koyi na da RTD/FCN da irin taimakon su da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanu Lamukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaishe da Mallam Ruwan yanzu kuma ga Zahara ta damar labarai amma a takeice
a yau Laraba sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yayi kyakkyawan hasashe kan yiwuwar gwamnatin Ukraine mai fada a Kyiv ta dauki mataki a fagen daga akan sojojin Russia bayan kusan shekara guda da mamaye Ukraine da Russia ta yi. Austin ya shaida manema labarai bayan ganawarsa da ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa ina ganin za su sami kyakkyawar dama ta yin gagarumin sauyi a fagen daga da kuma jaddada wannan hoɓɓasar. A yau Laraba ne aka yanke wani ba'amurke mai tsananin kin jinin bakar fata hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin kashe wasu bakaken fata goma a wani babban shago a Buffalo yayin da ƴan uwan waɗanda abin ya shafa suka nuna fushinsa a kansa sakamakon harin na wariyar launin fata. Adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a makon jiya ya haura 40,000. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa mutane 35,418 ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kusa da birnin Kahramar Maras da ke kudu maso gabashin ƙasar ranar 6 ga watan Fabrairu wadda ta zama girgizar ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar ta Turkiya. Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya Talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise a watan Yulin shekarar 2021 wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma a Amurka da mutane 11.
To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau sai kuma a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu inda zamu dawo muku da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amuradin Zahara Aminu Fage da ta naka muku shirye-shiryen namu na yau da Ladi Balawe wanda ya bada umarni da hada shirin da ma injiniyan mu na yau Nisar Fila Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.